أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مناشا شدا قوتن شدا hijira 1447 daidai da ranar 7 ga watan 12 miladiya 2025 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu su abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka Matnul Aqidat al-Wasitiyya na Shaykhul Islam bin Taymiya Allah madaukin sarki ya ƙara rahama a gare shi a wannan markazi mai albarka markazi Ihya Ulumuddin al-Islami wanda yake a masallacin Munira unguwar bane fando daidai kasuwar banka ne birnin Niyami a jamhuriyar Nijar wannan shine darasi na 12 daga cikin jerin giyan darussan karatun wannan littafi mai albarka a jiya mun yi karatu a cikin fasalu tsani bayani akan mazhabar ahlus sunna game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi karatu a shahina 48 49 mun zo shahina 50 lokaci yayi yau insha Allah za mu tashi karshen shahina 50 zo abinda Allah ya so idan ba mu manta ba jiya abin da muka karanta cewa ya tabbata ahlus sunna suna gabatar da sayyidina Uthman sannan sayyidina Ali duk da yake mas'ala ta tsakanin Uthman da Ali sabani ne wanda da yawa daga cikin jumhurul ulama sun tafi akan gabatar da Uthman kafin Ali amma akan al'amarin da ya shafi khalifanci to khalifa na farko daga cikin khalifofin manzo Allah shine sayyidina Abubakar sannan sayyidina Umar sannan sayyidina Uthman sannan sayyidina Ali rashin yadda da wannan ko inkarin wannan bata ne saboda inkarin abinda sahabban manzo Allah suka fahimci hakan ne daidai kai ka zo kana yi to ka bata kuma su wannan sahabbai su ne wannan manzo Allah ya ce na oreku da sunnana da kuma sunnan khalifofi na shidayu masu shidayarwa a lokacin da aka yi khalifancin sayyidina Abubakar khalifofin manzo Allah shiriyu masu shiriyarwa suna nan kuma duka sun tayi akan ya cancanci Abubakar ya zama khalifa na farko kai ka saba ma wannan to ka bata a lokacin da aka shugabantar da sayyidina Umar bayan da su Abubakar wa'annan dai da aka ce da su shiriyu ne masu shiriyarwa guda uku suna raye Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali bayan rasul sayyidina Umar akwai sauran khalifofin manzo Allah shiriyayyu masu shiriyarwa Usman yana raye sayyidina Ali yana raye da sauran manyan sahabban manzon Allah sun tafi akan gabatar da khalifancin Uthman kafin na Ali kai yau ka zo kan musa tsarin da sahabban manzo Allah suka fahimci hakan a matsayin su na shiriyayyu masu shiriyarwa to kai batacce ne wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa Allah madaukin sarki ke mun da goran muka ci gaba da bayani zamu tashi bayani akan wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ahlus sunna wal jamaa suna son sa iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aqida ta ahlus sunna an ga wajen ko wa yatawallawnahu kuma suna jibanta al'amarin suna kaunar su suna taimaka musu yatawallawnahum ay yatanasarunhum suna taimaka ma ahli baitir rasul sallallahu alaihi wasallam wa yahfazuna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma suna kiyaye wasiyar da manzon Allah yayi game da ahli baitihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wasici akan cewa kiyaye ahli baitina ku kyautata musu ku taimaka musu kadar ku bari ayi wasu su a kansu haythu qala yawma ghadir khumm ran da manzo Allah ya wannan magana a wani guri da ake ce da shi ghadir khumm manzo Allah ya ce udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana kada ku tozatta su ku taimaka musu Allah ya mana jagora shine ce nake ce mana wannan kissar da yawa daga cikin musulmai ba sa da wannan kissar abinda ya jaye wannan magana shi tarihi sai an haɗo farko da ƙarshe sai a gaya mai sai ka gaya bayani shi ghadir khumm abin da ya faru ku ji kissar yadda ta faru manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara 10 bayan hijirarsa shekarar nan ne yayi hajjinsa na bankwana to a wannan shekara sai ya aika Khalid ibn al-Walid zuwa Yaman yace Khalid ibn al-Walid ka tafi Yaman ka kira su zuwa ga addinin Allah wanda suka karba fanima wanda ba su karba ba suka kima da jizya to a yaƙe su Khalid sai ya tafi a Yaman yana musu wa'azi ta kama aka yaƙuka kuma Allah ya ba musu cin nasara game da wani yaƙi da aka to an samu dukiya da yawa sai Khalid ibn Walid ya aiko dan sako shiga yawa manzo sallallahu alaihi wasallam a aiko mutumin da zai zo ya raba dukiya ka sai an karba dukiya ana raba ta kashi biyar ne kashi hudu a raba masojoji mayaka kashi guda sai a kawo shi wajen manzo Allah ya ribi wanda ya dace ya basu ya basu haka Allah ya faɗa wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى وليتامى كسني دي ان كون سامو غنيمه يا يا ذا اربعتا تو كشي داي بس بيير نا الله ني دا منزونسا شي ني ذا ابايد شي مكوسانتان منزون الله دا مراي دا متفيا اكن هانيا دا مسكينه دا اوندا يكوا دا ونن شي يسا خالد بن وليد سي يو ايكي yace to a gaya manzon Allah ya tura wanda zai je ya rabo wannan dukiyar da aka samu fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam aliyan ila yaman sai manzon Allah yace da sayyidina ali to ka tai can yaman wannan dukiya da aka samu ka raba ta an fahimta wasan sai yace da sayyidina ali in ka gama raba dukiya ko ka dawo madina baka iske ne mu haɗu makka kina in muka je can muka haɗu muka yi aikin haji sai mu dawo ta wannan shine wasiyar da aka yi masa sayyidina Ali kinan zu Ali in ya tahi yayi aikin raba dukiya ta bangaren manzon Allah shi zai wakilce ta saura a raba ma mayaka daga Yaman madina zai koma ko ina makka zala ce da sayyidina Ali to sai ka koma can Makka mu hadu. To me ya faru bayan Ali ya raba dukiya kaso na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Ali bai nemi shawara kowa ba sai ya fara tasarrufi a ciki, kuma a ce wannan dukiya je ka kaima wani, kawai sai a ga ka fara ɗibar dukiyar kana kashewa ba tare da ba ka gaya mishi. Kun gane? Sayyidina Ali sai ya kama wata baiwa daga cikin bayi waɗanda an karɓa za a zo da su wajen manzon Allah, ya je ya yi abin da yake da ita. To wannan lokaci shi Buraida sai suka kawo ƙara ta Aliyu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dan me sayyida Ali zai tasarrufi a dukiyar da za a kawo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya zo ya ga manzon Allah ba. Khalid da nashi shakawa, shi ma Buraida da nashi shakawa sai suka zo Makka. Manzo Allah ya baro Madina, su ma sun baro Yaman, ya zo Makka suka hadu. Sai shi Buraida ya zo ya ce wa manzo Allah, kaji abinda sayyidina Ali ya yi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi komi ba. An jima can ya dawo ya ce sayyidina Ali kaji abinda ya yi. Manzo bai ce mai komi ba. Karo na uku sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi anna li Ali akthar min dhalika min al-khums. Sai ce kai Buraida, shi fa Ali wannan dukiyar da ka gani abinda ya yi amfani da shi to rabon shi ya yi wannan abin yawa, kenan a cikin rabon shi bai ma ɗiba rabon shi ba, ya dai ɗan ɗiba ne. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru, shi ma Buraida ya yi shiru bai ƙara magana ba. To lokacin da sayyidina Ali ya yi shirin zai taho Makka, daga cikin ganimar da anka samu dukiyar da za a tura ita akwai raƙumma da sauransu. Cikin mutanen Yaman wanda za su taho Makka su sun shirya, su ma za su zo Makka don su haɗu da manzon Allah. Yanzu kamar mutumin da dan tsakanin Makka da Madina ta yi kilomita 430 ne ko abin da ya kamata, yanzu kana kwanni aka ce ma ga mutum nan ya taho yaya, ai ya yi saukin ku haɗu da shi fiye da a ce sai ka zaka nan yami ko ba ka ba. To shi yasa lokacin da dayawa suka ji labarin bana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo Makka aikin hajji, sai suka ce to mun huta maimakon mu tafi Madina mu same shi, inda ba mu samu kai hijira ba bari mu haɗu da shi a Makka. To akwai wanda sun samu labari su mutanen Yaman cewa bana manzon Allah zai zo shi aikin hajji, sai suka tattara su ma suka ce to bari su taho su haɗu da shi a Makka. To a cikinsu sai sayyidina Ali ya shugabantar da mutum guda, sai ya ce da shi ka shugabanci wannan dukiya da aka samu zuwa Makka, amma wani da raƙuma kar ku hau su har ku kai wurin manzo sallallahu alaihi wasallam. Kunji umarnin da aka bashi. Yanzu sun taho sai suka saba umarnin da sayyidina Ali ya ba su, sai suka hau raƙuma. Sai ga sayyidina Ali ya zo ya tarar da su sun yi hakan, shi ne ya ce da su me yasa suka yi wannan, suka saba ga umarnin da ya ba su kuma sun yi saɓani haka. An gane ko? Sai suka ce da sayyidina Ali, me yasa kake tsananta mana, dan me kai tsanani gare ka? Ana nan duka da suka taho suka yi ɗinguma, sai suka zo suka kawo ƙarar sayyidina Ali gurin manzo sallallahu alaihi wasallam saka ce annahu yushaddidu alaina ce manzo sallallahu alaihi wasallam wanga da ka tura mana yana matsa mana raqun mama tun daga yaman sai dai mu koro su ya hana mu hausu yanzu kana sun zama gudanar yau kana bi ko yanzu da suka hadu ta su kara sai manzo Allah ya ce da su kada alimtu anna aliyan kad ahsan manzo Allah ya ce ni na san Ali ya kyautata abinda yayi daidai sai suka shiru kara biyu aka kawo na Ali a gurin manzo Allah duka ya tabbatar da shi akan menene akan yayi shekara wannan labari kana iya karanta sahih bukhari ko kuma littafin na imam al-baihaqi bi sanadin sahihin kana samu irin wannan bayanai duka da muke kawo to da manzo sallallahu alaihi wasallama akai aiki haji an ka kare sai dawo zuwa garin madina ai mun gaya muna tsakanin makka da madina kilomita 430 ne wace rana ake kara aikin hajji dan aikin hajji wace rana ake watsewa eh ina masu zuwa makka sha nawa sha uku ka san yanzu mu da kake ganin mutum ya tayi hajji ya kai har ƙarshen wata ma jiran jirgi ne shi yake kawo wannan tsaiko amma waɗanda ke tafiya da raƙumansu da an ce yau 13 ga wata kowa sai shi hayo raƙumin shi shi baro gari kowa ya taho shi mu ma inda akwai abin hawa za ka gani da an yi aikin hajji wani bayan kwana biyu kana gani ya dawo gida ko ba haka ba ne Allah ya mana jagora to manzo sallallahu alaihi wasallam ya kamo hanya ya baro garin makka zai zo madina ya yi tafiya kilomita 270 ko abinda ya kama da wannan sannan ya kawo wani guri da ake ce da shi ghadir khummin sunan guri ne kenan ya kawo daidai nan sai ya tsaya to sannan ne zai yi bayani game da maganganun da aka yi kan sayyidina Ali amma tun can da yake bai magana akan sayyidina Ali ba yayin shiru daban su da garin Madina bai wuce kilomita 160 ba ko 170 rai yaushe ranar 18 ga watan hajji hijira na da shekara 10 a wannan rana wannan abin ya faru kun gane? Saboda me daga makka zuwa madina akwai tahiyya ce ta sati ɗaya ko kwana 10 in ta yi sauri a sati ɗaya a gama ta wani lokaci tana iya ta kai kwana 10 kafin a gama ta yanzu mun ce cikin kwana 5 sun yi tafiya ta kilomita 270 kenan an ci karin ta ko ba a ci ba kenan kafin su kawo garin Madina duka ta shi ba ta wuce ta kwana 3 ba in kwana 8 ta su Allah ya mana jagora to shi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ranar 18 ga wata na Dhulhijja hijira shekara ta 10 sun manzo Allah ya tsaya ya tara sahabansa a daidai wannan guri da ake ce da shi Ghadir Khummin to yana son yi mana tambaya menene hikimar haka me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan magana a garin Makka ba sai da ya faru garin Makka
kun gane tambaya ta ko ai can ya hita ran jama'a ta wanda yasa bai wannan magana ba saboda magana bata shahi mutanen makka ba bata shahi mutanen makka ba matsala ta gida ce magana ce ta kane mazauna madina da mazauna madina shi yasa manzo Allah bai wannan magana da aka kamo hanya yanzu misali ka hito daga kwanni ka ce na mai zaka ai wanda zai zo yaya hanya guda za ku kamo ko amma an ka zo yaya su ba su wuce sun kawo gida amma waɗanda za su zo dogon duki su ba su kawo gida ba kuna tare da su ai an zo dogon duki su ne dogon duki sun zo gida amma waɗanda za su zo da su su tare za ku zo kawo gida ba amma ko bis kaga ta zaka doso ta zuba mutane to in Allah ya so ko akwai wanda ba ya mai zaci ba ba su da yawa ko ba haka bane kenan manzo Allah ya fahimci yanzu nan inda aka kawo ko akwai wanda ba dan Madina ba to dan kusan Madina na shi ma abin ya shahe shi to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaye bayani yace taraktu fikum thaqalain kuma al-Qur'an wa ahli baitir rasul sallallahu alaihi wasallam wannan yace yayi nasiha yayi ja hankali sai yace ku saurara ku ji na bar muku nauyi abu biyu abubuwa biyu masu nauyi na bar muku su shine na bar muku Qur'ani da kuma ahli baiti na ɗan gidana na athqalaina ba ana fadi ana nufin kitabu was sunna ba a wannan hadisi yana nufin Qur'ani da kuma ahli baiti manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi wannan kalma har so uku udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti kun ji dalilin da ya kawo wannan magana da ma da ya ɗebo gehen ta shigo da ita nan a wani riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana man kuntu maulahu fa ali maulahu man kuntu maulahu fa aliyu maulahu duk wanda ni na kasance wanda yake so yake taimakawa yake baiwa kariya to aliyu ma ka so shi ka bashi kariya ka taimaka masa menene fikin wannan hadisi a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son yayin nasiha ga wa'incin da suke son su kawo masu sayyidina aliyu wa tsara to aliyu sayyidina aliyu ya wuce wannan matsayi ya wuce to Allah ya mana jagora inda ba tarihi muke ba mu dawo mu ci gaba da karatu na dai dan haskaka mana ne akan kissa na Badiru Khummin wa qala aidan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa al Abbas wa qala li Abbas ammi yace da Abbas amminsa kun gane ammi wan uba ko kana uba ammi shi ne mawan mahaifinsa yace da shi wa qad shaka ilayhi ya kai masa kuka cewa anna ba'da quraishin wasu daga cikin quraishawa ya shufu bani hashim suna tausasawa suna tsaurarawa suna nuna ko in kula game da bani hashim fa qala sai manzo Allah ya ce wallahi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda zai na yake hannunsa la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhibbukum sai sun so ku ku bani hashim kun gane ko yake cewa lillahi wa liqarabati ina hada ma'ana su so ku dan Allah da kuma kusancin da suke da shi da ni hatta yuhibbukum lillah ma'ana sai sun so ku ku bani hashim sai sun so ku dan Allah wa liqarabati kuma su so ku saboda ku ɗan uwana ne na kusa da ni kun san hikima ka wannan magana su ahli sunna ba wanda ya kai su son ahli baitin rasul sallallahu alaihi wasallam wannan yana kore aqidar shi'anci in shi'a da suke ganin a su ne ke son ahli baitin rasul to ba su kai ahli sunna son ahli baitin rasul sallallahu alaihi wasallam shine sakon wa qala kuma yake cewa inna allaha istafa bani isma'il allah ya zabi ayan isma'il
wani Isma'il, Isma'il dan annabi Ibrahim. Allah ya zabe shi, wastafa min bani Isma'il Kinanata, daga cikin ‘ya’yan Isma'il Allah ya zabe Kinana. Wastafa min Kinanata Quraishin, daga cikin Kinana Allah ya zabe Quraishawa. Wastafa min Quraish bani Hashim, daga cikin Quraishawa Allah ya zabe Banu Hashim. Wastafani min bani Hashim, ni kuma Allah ya zabe ni daga cikin Banu Hashim. Kenan zababben zababbu sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawna azwaj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma suna son ko suna kauna ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan nan da ake cewa walaya, dan a larabci kalmar walaya tana da ma'ana da dama, kamar yadda muka ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. A fassara ta ahlus sunna akan wannan hadisi sun fassara walaya anan shine kauna da kariya da taimako, ma'ana duk wanda ni na kasance yana so na, yana taimaka min, yana kaunata, to aliyu ma maulansa ne, ma'ana aliyu ma ka so shi, ka taimake shi, ka ba shi kariya da abin da ya kamata wannan. To haka su ma ahlus sunna suna nuna kauna ga matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ummahatul mu'minin, su matan manzon Allah sune iyayen mu'mini. Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu, su ahlus sunna sun yi imani da cewa su mataye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fil akhirati arana lahira, matayensa a duniya matayen manzon Allah ne kuma a lahira. Kai ma matakka ta duniya matakka ce a lahira, in kun yi aikin kwarai kun haɗu. Kaga mu cikin gaibi ne ake ko, amma shi babu shakka matansa ɗan aljanna ne, suna tare da shi a cikin gidan aljanna. Wannan shi ne aqida ta ahlus sunna wal jama'a. Kunsa akwai wa'inda suke nuna ƙyama ga wasu daga cikin matayen manzon Allah, musamman Aisha da Hafsa. Akwai 'yan shi'a masu aqidar ƙyama, su ina kunsa su 'yan shi'a, matsalolin su da ciwon su yawa gare su. Akwai 'yan shi'a da su ba su son, ba wanda suka ƙi irin sai da na Ali. Akwai kuma wa'inda ba wanda suke so sai da na Ali. Akwai wanda su kuma Fatima ce suke so, ana ce su Fatimiyun. An gane da science an shi ne. Akwai shi'a isna ashariya, imamai kenan. Allah ya kare mu da babu abin da ka tsaya da tsari sai sunnan manzon Allah. Da an zaki sunna to babu tsari. Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah, ahli sunna sun yi imani da cewa matayen manzon Allah sune matayensa a lahira. Khususan Khadijata ummi akthari auladihi, musamman ma Khadija ita ce uwar mafi yawancin ‘ya’yansa. Duka in an cire, waye ba Khadija ta haife shi ba cikin ɗayan manzon Allah? In ka cire Ibrahim, saurar ɗiya a gurin Khadija same shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana alhinin rabuwa da Khadija, haka kawai zai yanka akuya a raba nama a kai ma ƙawayen Khadija. Haka zai zamo ya kai shi kai ziyara ga ƙawayen Khadija. In ka karanci tarihin Khadija, ka san dai ba a samun mace irin Khadija, ba a samu. Matanmu ne yanzu tana lissahin kwana nawa ba ta sa a dashe ba. Sai dai da falala ta Allah ka ga an haɗu a can. Sai dai da falala ta Allah su wa'ancan aljanna ta suka. Ita Khadija ita take ɗauko dukiyanta ta yi manzo Allah hidima. Su kuma matan yanzu tana da ibin nawa aka samu yau da ta aure ka, mai ta yi, mai ta samu. In kuma ta yi ma da kayan motsi ta ce ai ni neman ka kaza. In dai matanmu ne yanzu ne ke yi ma, sai dai ka rinka ba su haƙuri kai, in dai kana so a zauna lafiya. Amma Khadija ita take yi, take kuma ba manzo Allah haƙuri. kuma yin yi wannan addu'a in gani Allah ka ba mu mata irin Khadija ta Allah ya wani jagora Allah ba mu mata na gani kowa ne da irin tashi sa'a amma shi ya yi sa'a ya samu Khadija waya ina ne muke to shi kenan wa awwalu man amana bihi wa aadadahu ala amri kuma ita Khadija ita ce farkon wanda ya imani da shi ya karfafa shi game da al'amarinsa wa kana laha minhu almanzilatu aliya ita Khadija a gurin manzala tana da matsayi babba kamar yadda tambayar ka wani na ya fara imani da manzon Allah alal itlaq Khadija ni an zo wajen maza sai na Abubakar wata rana mun zo mu karanta tarihin Khadija a nan in ba sa'a ba sai ka zo gida ana sanin da zuwa kace baka ji ba saboda ka san haɗin ba guda ba wasiddiqatu binti siddiq da kuma mai gaskiya yar mai gaskiya nana Aisha radiyallahu anha Allah kara mata yadda allati qala fiha annabi sallallahu alaihi wasallam wacce manzon Allah yayi bayani akan ta wajen yabanta ga abin da yake fadlu Aisha ta ala nisa'i fadlan Aisha akan sauran mata kafadali saridi ala sa'ir ta'am kama bambancin asaridi ne da sauran abinci bari in kawo misali kama yanzu ka ce falalar Aisha kamar roti ne na zabo da dambun dusta an gane misali dukkan a dawo dusa wannan ta masara a yi dambun ta gishiri kawai za a sa a aji a kawo roti na zabo ga wacce ta iya dahuwar zabo a aji dukkan su ba abinci ba ne waye hifarra to kamar haka Aisha take sauran matan su ne dambu wanda ke da gishiri kawai waye faɗi haka manzon Allah sallallahu alaihi saboda su an kace asarid kamar a zamanin su shine abincin da ya falala ana hada shi ne da soyayyen da nama da mina na haka ake yin shi abinci ne mai daɗi kenan wanga hadisi kadai ya isa ka gane wanda zai yi suka akan Aisha kawai bai da rabo ne tababbe ne wacce manzo Allah ya yaba kuma ne zai ce wai ya bata ta a zaman nan ba wai tabarra'una min tariqatir rawafid su ahlus sunna suna barantuwa game da hanyar rawafid kun gane rawafid a ai shi amma ai mataki mataki ne an ka ce rafidi suna wanda ba su yarda da khalifancin kowa ba sai na suna rafidawa to su ahli sunna sun yarda da duk khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa annabina yubghiduna sahabata kana ji ko su ne wanda ke kiyaye da sahabbai wai su buna suke zagin sahabbai to su ake ce ma rawafid rafidawa kenan ahli sunna ba haka suke ba ahli sunna suna son sahabban manzon Allah sannan kuma ba sa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa tariqatin nawasib kuma sun hita daga hanyar nawasib kun gane su ne nasibawa an kace nawasib nasibi su kuma su ne masu kiyayya da sayyidina Ali su aka ce ma nawasib sune firqatun tu'adi ali wa ahli wani bangare ne wasu jama'a ne dake kiyaye da sayyidina ali da mutanansa da iyalansa to sai kace mala wasif to su ahli sunna ba haka suke ba suna son ali suna girmama shi kuma suna son iyalan gidan sayyidina ali to ku ji nawasib alladhina yu'dhuna ahla albayt bi qawlin aw amalin to kaji su nawasib su ne wanda ke cutar da ahli baitin manzon Allah ta hanyar fada ko kuma ta hanyar aiki ko yumsikuna amma shijara baina sahabati ahli sunna suna yin shiru suna kama bakin su game da abinda ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin gane yanzu kai yan cewa za a zagi mahaifinka kana yadda amma akwai wani gare ka ko bai da amma wani mai kana zaune sai ka wani ya zo kuna zaune da wani sai ka ga wani ya ci sanne ba magaci da iska ana haka ko ba yi saboda sa'anin juna ne ra'an ka taso an sun juna an gane juna to in ka ga suna abin su sai dai ka sa ido dan kai ka ga ana yi ne abin ya haƙar hinka ban sani ba ko an gane misali na to haka sahabbai an yi wasa tare an yi ƙiriniya tare an san kowa ƙarshen ta kafin a musulunta duk abin da aka kulla duk an sani an zo an musulunta kuma ana nan abokai kuma mutane ne suna yin samun saɓani to in ka ji an ce yanzu ai mun kawo misali Buraida bayan ya kawo ƙarshe da Ali ba ko ba ka bane ba mamaki ma shi ne sai da Ali an yi hayaniya an yi kaza amma sabai ne ina ruwanka suka yi shiru ka kawo bakinka don ta wuce ka haka ƙa'ida a wannan shi ne aƙidar ahlus sunna ba sa shiga in ma wani abu ya faru tsakanin sahabban manzo Allah su suna yin shiru ne su kama bakin su shine wa yumsikuna amma shajara baina sahabati suna yin shiru su kama bakin su game da abin da ya faru tsakanin sahabban manzo Allah wa yaquluna su rinka cewa inna hadhihi al-athar al-marwiya fi masawihim minha suna cewa hadisan da aka rubuto game da nuna munanan dabi'u na sahabbai minha daga cikin su ma huwa kadhib akwai su hadisi na ƙarya ne ba gaskiya ba ne a ce sahabi wane kaza ya faru dewa hadisan ƙarya ne wa minha ma qad zida fihi akwai kuma wanda an ƙara hayaniya na sun kace an kace sun zagi juna aka ce sun dake juna kaga an yi ƙari wa naqasa daga ciki akwai wanda an rage ga yadda abin yake ba faɗin shi haka ba wa ghayyara an wajhihi an canza labarin yadda yake wasahihu minhu hum fihi ma'durun abin da yake na gaskiya daga ciki to suna ba da uzuri ana iya masahabai ana ba sahabai uzuri game da wannan abin in ma mujtahiduna musibun ko da zama sun yi ijtihadi sun samu daidai wa in ma mujtahiduna mukhti'una ko da zama sun yi ijtihadi sun yi kuskure jama'a menene ijtihadi ko haka bane ina ganin akwai lokaci mun ci bito mu tashi akan ijtihadi gobe Allah kai ne saboda ya kamata a san me ijtihadi a matsayin ka na malami fiqh ko almajidi da shi nan zamu takaita jama'a wanda muka yi dai Allah ba mu lada nan muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk